أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة شاوك دواتن جمعة الآخرة شكرا تلبود لليه دا أربعين دا هده هجرية وان دي دا چه دا شكرا تا دا شاوك دواتن تايا شكرا تلبو بيد إشرين دا بيميلادية zan mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na adabi na larabci ita ce muqama ta badi'u zaman al-hamazani Allah ji kanshi da gafara Allah mishi rahama mai rasuwa a shekara ta 402 wannan shine darasin mu na 21 ko shine darasin mu na 21 a muqama ta 21 ce fa sai dai na 23 dan akwai muqama da muka raba biyu kuma akwai muqaddima da ba ai lisahin ta ba yan ai darasi na 23 zan mu ci gaba da muqamar ta farko muqama ta 21 ita ce muqama al-musiliya waya ba mu hankalin shi batar kalmomi masu yawa amma masu wahala amma tana da dan tsawo al-imam yake cewa al-muqamatul musiliya muqama ta garin musul al-musul gari ne wanda yake daga cikin jaziral arabiya wanda yana daga cikin kusa da garin Nainawa wancan mutumin da aka ambata waja a min aksal min turjalan yasa cikin surati yasin to wannan mutumin aka ce daga garin Nainawa ne yazo to Musul tana kusa da garin Nainawa kin wannan kuma gari ne na su Abu Yahya al-Abu Layya ala al-Muslimi al-Musnad a cikin ilimin hadisi al-ihaddathana Isa ibn Hisham ya ba mu labari kala yake cewa lamma kafilna min al-musil yayin da muka komo daga garin musil raja'ana shine kafilna al-quful komo wanda aka fito daga bulaguro kuma cikin jama'a ba mutun daya ba shine kafilna wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qafila min safarihi yace min al-musil daga garin musil wa hamamna bil manzil muka yi niyya gami da masauki ma'ana mun so mu koma zuwa garin mu mun fito daga bulaguro daga musil kowa ya so mu koma garin mu koma gida wa mulkat alaina alqafilatu aka mallaka mana da abun ko masu dabba ta komowa jama'a na komowa kai nake so wa ukhiza minna arrahlu warrahila aka amshe mana sirdi da taguwa duka aka barayi suka tsare mu a hanya suka kwashe suka kwace wannan abun hawan yace jarat bi alhushasha alhushasha wasu ƴan jama'a daga cikin mutane cikin jama'ar da ake tahiya wasu ƴan kadan su yi saura bayan an kwace sauran jama'a sun yi wani waje da ba an watsa su ɗan sauran su ne al-hushasha ɗan kadan kin jama'ar da suka yi saura jarat bi sai suka gudana da ni ila ba'd quraha zuwa ga wasu ƙauyuyyuka ma'ana quraha ad-damir ya'udu ila al-musil zuwa ga wasu ƙauyuyyuka na garin musil tunda mun riga mun baro garin musil babban gari ne wa ma'i al-iskandari abul fatahi cikin jama'ar da suka yi saura cikin jama'an mu akwai abul fatahi al-iskandari cikin gurbukin mu yake fa qultu sai nace aina nahan min al-hila inamu ina wata dubara barayi sun kwace kayan bulaguran sun kwace taguwa sun bar mu ɗan kadan kuma cikin daji ga mu wasu ƙauyuka fa qala sai abu fatahi yake cewa yakafilla Allah zai wadatar mu wadufina ila darin muka tunkuda aka tunkudar da mu zuwa ga wani gida kad mata sahibuha gidan mamacin gidan mamacin mai gidan ya rusu muka je sabka bulaguran mun je kawai zan mu sabka gidan da zan mu sabka bulaguro ka tare a wannan gidan uban gidan ya rusu mai gidan ya rusu a gidan wa qamat nawadibuha nawadibuha ɗan kuka masu anna'iha masu kukan mutuwa sun yi tsaye ana ta kuka wa hatafarat bi qaumin kawal jazu qulubuhum yace wa hatafarat gidan ya cika bi qaumin da mutane wanda aljazau rishin hakuri kadakawa qulubuhum ya ma zakatan su lallas lallas wanda mutum bai da rishi yana cikin rishin lahiya a sa a mushi lallas da wuta yace to wuta wannan rishin hakuri ya ma zuciyarsa lallas kware sun yi ta kuka sun gaji saboda ubangidan ne baban ne ya rasu yace washaqatil faji'a juyubahum alfaji'a kaskanci shaqqa juyubahum ya tsaga aljihunsu in aka ce a cikin gida babban gidan ma'aihin ya rasu shine jigon gidan ya rasu to kaskanci ya riga ya hado a cikin gidan wannan mutane kaskanci ya tsaga aljihunsu wa nisa'un qad nasharna shu'urahunna gidan nan ga mata duk sun watsa gasu sukan su yadribuna sudurahunna suna ta kishin kirjinsu kuka suke ta yi sun shiga uku yace wa sharanna uqudahunna kuma sun darme abun gakin su darmun abun gakin su na kai na gashi gashin su na kai duk sun tsatsa gashi dan saboda wannan kuka yace yalmuqna khuduma da hunna sana ta kishin kumcin su sana ta kuka sun shiga uku fa qala al-iskandari sai abul fatah al-iskandari yace lanafi kuma kan mu mance su suna cikin can matsala ba guziri an kwace musu komai ya komai akwa matsala abul fatah yake cewa lanafi haza sawad na khala cikin wannan jama'a da muka gani akwai iccen da binu wa fi hazal qadi'i sakhala a cikin wannan garken na dabbobi akwai yar karamar tumkiya ta warta wada khalad dara sai ya shiga cikin gida li yanzu ila mayyit ya duba zuwa ga mamacin wa kar shuddat isabatuhu an darme mishi isabatuhu kalkashin abun gakin shi hamat kalkashin habash mamaci an riga an darme kalkashin haba kala isaba kan mu doka cewa jama'a al isaba kalkashin habashi an darme irin na mamaci yace luyun kala dan a dauke shi akai shi makabarta wasukhina ma'uhu an tafasa ruwan shi kun ga can baya da maga asakhan sukhina a cikin sunan abi daud yace liyugusala dan a mishi wankan gawa wa huyi atabutuhu an shishriya makarashi ili atabut liyuhu mala dan a dauke shi yace wa khidat aswabuhu kuma tuhahin shi nakal kahani tuhahin shi duk an abun gakin su an dumke su liyukafan dan a mishi likahani wa hufirat hufratuhu an gina ramin shi liyu dafana dan abun ne shi faran mara al-iskandari akhadha halqahu yayin da iskandari ya ganshi ya ga wannan mamaci akhadha halqahu sai kama makoshin mamacin nan fajassa irqahu yajjajijiya wuyan shi fa qala sai ce ya qaumi ittaqullah ya ku mutane ku ji tsoron Allah la tadfunuhu fa huwa hayyun kakkubunne shi da ranshi wa inna ma aratuhu bahta kawai wata gamsake ce ta fado ta bujuro mishi ara shine bujarawa bahata shine bagtatan min al-musiba musiba ce ta zo mishi bagtatan ta fado mishi ba mutuwa bace da ranshi wa alatu sakata kuma shiru ce kawai ta hausa man shi yayi shiru ya bar magana ne amma da ranshi ya naji wa ana usallimuhu maftihu al-anizan bai ka muku shi idanuwan shi bude ba da yaumaini bayan kwana biyu ku barin da shi kwana biyu ku gani fa qalu sai suka ce min aina laka zalika ya za ai ka samu haka fa qala sai ce musu innar rajula idza mata ku sani mutun idan ya mutu bara da ustahu mazaunan shi sanhi suke yi wa hazar rajulu qad lamastuhu wannan mutun kuma na taba shi fa alimtu annahu hayyun na san cewa da ranshi to ina ga wanda mata suna ta kuka suna ta ciya sun shiga ku ai wannan ya ga musu magana wanda lalle zata sai albushar ne na karshe yake cewa faja'alu aydihum fi ustihi duka mutanen sai suka zo kowa ke ta taba tubarkan mamaci su yi cewa eh lalle da ran nashi yadda malam yace fa qalu sai suka ce al'amur alama zakara eh lalle lamarin kamar yadda wannan bako ya fada ne fafa'alu kama amara ku aikata yadda ya fada wa qama al-iskandari ila al-mayyit sai abul fatah al-iskandari yaje wajen mamaci fa naza asyabahu ya cire tuhoshi summa shadda lahu al-ama'im saman ya darma mushi rawani wa allaka alaihi tabaa ya huddo salayu rata ya mushi wa allaka huzaita ya kawo mai ya shashaha mushi wa akhla lahu al-bayta ya barshi shi kadai a cikin daki wa qala yake cewa da uhu ku barshi la tardu uhu kada ku mushi tsawa kak ku mushi tsawa wa in sami'tu lahu anina ko kun ji yana yin gunguni kak ku bude ku kyale shi fala tujibuhu kak ku amsa mushi wa kharaja min indihi sai abul fatah ya huta daga wajen mamacin nan duka salo ne nuna musu cewa zai yi wani abu kuma tabbas mamacin nan tashi zai wa kad sha'a al-khabaru wa intashara labari kawai ya watsa a gari ya an daidaita magana cewa ga wani bako ya zo mutun a shewana nan da ya mutu da ranshi bi anna lamay taqadunu shara cewa mamacin nan har an tada shi ma yace wa akhazna al-mabaru yace sai wa akhazatna al-mabaru sai kyauta take ta zo mana min kulli darin ta kowane gida ga bakon da yazo ya tada mutunin da ake ta kukan cewa ya mutu kyauta ta zo tana ta tahowa wan salat alaina al-hadaya sai hadaya kyaututtuka suke ta zo mana min kulli jarin da kowane makwabcin gidaje hatta warmaki suna sai da jikan mu tai kumburi alwaram shine kumburi kaji ciwo ai kumburi alwaram to ne yace yayi amfani da shi yayin cewa jikan tai kumburi ta cika tab da kudi yace fiddatan wa tibran a matsayin azruha da kuma tibran zinare wanda ba a kera ba wamtala arhaluna aqidan yace kayan mu na bulagoro duk sai da suka cika da ciku wa tamaran da dabino wajhaduna annan iza fursatan sai muke ta kokarin annan ta hiza fursa mu samu wata kahafil harb mu tsere falam najirha bu mu same ta ba mu samu kahar da zan mu tsere ba ƙarya ce ba zai ta da mu macin ba hanyar dai da zai samu kyautar shi yake yi hatta halal ajalul madarub an sai da ajalin da aka buga ya sabka kwana biyin da ya fada sun yi wastun jizal wa'adul mau'ud wastun jiza aka nemi cikawar shi yasa ka wasinin talaba a cikin injaz ne injazul wa'ad cika alƙawali istun jiza aka nemi cikawar alwa'adul makazub alƙawalin na ƙarya da muka yi cewa kwana bi kawai zai tashi idan shi bude faqala al-iskandari sai iskandari yake cewa hal sami'tum li hazal alili rikzan aw ra'aytum minhu ramza shin kun ji wannan mara lahi kun ji wani motsi tare da shi shine ar-rikzu aw ra'aytum minhu ramzan ko kun ga yayi wani nuni kun yi ga yayi wata ishara dan an rihe da shi da bakin da an tahi an bar bako cewa ko kun ji yana motsi kaza ya nuna musu cewa kawai tashi zai da ar-rikzu da ar-ramz duka al-qur'ani ya kawo su faqalu la sai suka ce a mu ba mu ji komai ba faqala sai yake cewa illa me kun sawwata munzu faraktuhu falam yaji ba'da waqtihi da uhu ila gadin in ya kasance bai yi sauti ba tun in rabu da shi ba ku ji murya komai ba kuma bai zo ba bayan lokacin gashi ya sabka to ku bar shi har zuwa gobe fa innakum idza sami'tum sawtahu lalle ku in kun ji sautin shi amintum mautahu to kun amintu daga mutuwar shi kawai bai mutu ba summa arifuni li atala fi ilajihi sannan ku sanar da ni cewa yayi motsi dan in yi dubara fi ilajihi wajen yi mishi magani rishin lahiya ce ya tabbatar musu da cewa bagta ce ta zo mishi rishin lahiya ce ta zo kenan in ya tashi kun ji ya fara motsi ku tabo ni mishi magani wa islahi ma fasada min mizajihi kuma in gyara abin da ya bace daga cakuda shi tunda ya kon biyu cikin rishin lahiya a kwance kunce matacce ne faqalu sai suka ce la tu akhir zalika an gadin kakka jinkirta mana wannan abin zuwa gobe qala la yace a yace falam mabtasama sagaru subhi yayin da wushiriya asuba ta yi mulmushi asagar shine abun nan wushiriya ibta sama ta yi mulmushi yana nan kawai yayin da hasken asuba yayi wanta shara janaha dawwi sai hukuke na haske yawwatsu fi ufuqil jawwi cikin sasannin na sama ja'ahu ar-rijalu afwajan kawai sai majazi suke zo mishi jama'a mazajen gari cewa alƙawalin da kanmu na mamaci zai tashi wan nisa'u azwajan mata suna ta zo mishi kala kala wa qalu sai suka ce ni hibba an tashfil alila muna so ka warkar da mar lahiyan nan kamar da kai alƙawali wa tad'ul qila wal qala ka bar mana an ce kawai kaza da kaza ka bar shi fa qala al-iskandari sai iskandari yake cewa qumu bina ilayku tashi mu je zuwa gare shi summa hadara tama'im an yadihi sannan ya sabko layin dake hannun wannan mamaci wa halal ama'im an jasadihi ya warware raunin dake jikin wannan mamaci wa qala sai ya ce musu animuhu an wajhihi ku sa shi barci ga huskar shi fa unima sai aka sa shi barci ma'ana idan da yake buda aka kusa idan ya rihe shi summa qala sai ya ce aqimuhu ala rijlai ku tsaida shi a bisa kan abun gakin shi a bisa kafafun shi ku tsaida shi yayi tsaye fa uqima aka tsaida shi summa qala sannan ya ce khallu an yadai kuma ku sake shi kowa ya sake shi an kakkama an daga shi to ce ku raba ma hannu ku shawa ma hannun shi lahiya kowa ya sake shi fasaka da rasiyan sai mamaci ya mutu ya fadi kawai a tabbaci ana sakin shi haduwai aljibalu rasiya duwalo wanda suke tabbatattu rasiyan ya fadi yana tabbaci wa zanna al-iskandar wa danna al-iskandari bi fi iskandari yayi sauti da bakin shi wa qala yace huwa mayyutun kaifa ahyi mamaci ne ya zan tada muku mamaci fa akhazahu al-khuffu sai kawai aka samu khuffi ana ta kishin shi da shi suna ta kishin shi da khuffi wa malakatuhu al-aqf sai tafufukan hika tahi suka yi ta mallaka shi ma'ana kowa da tahin hannu wannan ya mare shi wannan ya gefo mishi ya musu kari ha wasara idza rufi'at anhu yadun waqa'at alayhi ukhra in an dauke mishi wannan hannun wani hannu yake faduwa suna ta kishin shi summa tashagalu bi tajhizil mayit kaw suka shagalta da shirya mamacin su akai shi makabarta fan salanna haribina sai muka silale muka tsere hatta a taina qaryatin da kai wata kuma gaba wannan ba an kare ba ko ta hilan gaba yace hatta a taina qaryatin ala shafir wadi saidi su wannan an kare da su sai da muka tafi wani kauye shi ma ala shafir wadin suna gehe na wadi wani kwari mai magudanar ruwa wani kwari mai gudanar magudanar ruwa yutarrifuha wal ma'u yatahayyafuha yutarrifuha wanda yana gehenta ga kwari kato da tafki a kusa kuma ga kauyen a gehen kwarin yake yace wal ma'u yatahayyafuha kuma ruwa yana ta rage wannan kauyen daga wannan guri nasu ruwan masalan yau in yazo ya sa su kaura yau in yazo ruwan ya gusa su ruwa da yana ta cin kauyen wa ahaluha mugtammuna la yamlikuhum gumdal layli wa ahaluha an kauyan nan mugtammuna sana cikin damuwa la yamlikuhum gumdal layli lumtsa ido da dare bisa mallakash kowa bai barci saboda ruwan nan ya hana su barci yana taktun batsa yana zawwa yana cin kauyan su min khashiyati sayli dan tsoron ruwan nan yazo ya kama su fa qala al-iskandari sai iskandari yace musu ya kaumi ya ku mutane na ana akfikum hazal ma ni zan hana zan wadatar muku sha'anin wannan ruwa wa ma'arratuhu da kuma bujiro muku da yake yi da aibin shi kai nake so al-ma'arra shine aibu aibin da yake muku da munana muku da ruwan nan da yake nizan muku magani wa aruddu an hazihi al-qarya madarratuhu in ba ma wannan al-qarya kariya gami da cutar wannan ruwa fa adiuni kaw kuma nu biyayya wala tubrumu amran duni kak ku yanke wani lamari banda ni ku tsaya sai abin da nace ku yi zaku yi faqalu wa ma amruka suka ce miye umarninka qala sai ce izbahu fi majara hazal ma baqaratan safara ku zo cikin magudanar ruwan wannan ku samu saniya da take fatsu fatsu ku yanka ta wa aturi bi jariyatan azara ku kawo ni budurwa da ba a taba ta ba a arma muni to su kuma dan suna cikin wannan matsalar ruwa yana ta abun gakin su ba zancan cewa a samu mishi budurwa da bata taba arme ba a bashi a kawo saniya a yanka wannan karamin abu ne a wajen su yace wa sallu khalfi raka'ataini ku yi sallah bayan raka'a guda biyu yasinillahu ankum inana hazal ma'i Allah zai karkatar muku da wannan kin wannan ruwa ragama ta wannan ruwa igiya ta wannan ruwa ila hazihi sahara zuwa ga waccan sahara ruwan insha Allah zai bar ya bar garin ku ya koma ya bi sahara ya watsa yace fa illam yasan lima uqadami alaikum halal fadami alaikum halal yace fa illam yasan lima idan ruwa bai kauce bai tahiya barku fadami alaikum halal jini na ya halitta akan ku in ruwan nan ban muku maganin shi ba ku kashe ni qalu suka ce na fa'alu zalika zan mu aikata haka fazabahu albaqara suka yanka wannan saniya wa zawwajuhu aljariya suka aura mishi ibudurwa wa qama ila raka'ataini kuma sai ya tashi zuwa ga raka'a biyu sallihuma zai sallace su dan an yi abu biyu sora guda daya shine na raka'a guda daya wannan ba an yi shi kai tsaye ba lokacin da aka yanka saniya daban an yanka ya sha naman shi kuma an aura mishi budurwa sun ci gaba da zama sai kuma sallah za ta biyo baya wa qala sai ce ya qaumi ya ku mutane na ihfazu anfusakum kowa ya kiyaye kanshi yanzu sallah za a yi raka'a biyu da na hada la yaqau minkum firqiyam kabun wani durkuso kada a same shi cikin tsayuwar ku in ana cikin tsayuwar sallah wannan kaw wani ya sake ya durkusa kowa yayi tsaye yadda ake tsayuwar sallah aw fi ruku'u hafun ko kuma a cikin ruku'u a samu wani tuntube ka a samu ko daya kowa in yayi ruku'u yayi haka kai ya sake ya motsa aw fi sujudi sahawun ko an shiga sujjara kan mutun ya sake yayi mantuwa aw fil qu'udi lagawun ko kuma cikin tsayuwa a samu wani yana lagawu ana cikin sallah yana wani wargi ka ayi wannan yace fa mata sahauna duk lokacin da muka sake muka yi sahau a cikin sallan nan kharaja amaluna adilan hurum ya tahi a banza ya tahi a zero wa zahabat amaluna an da ya hada jama'a diyawa a ce duk wannan abun ba za su faru ba cikin sallah yace wa zahaba amaluna batilan duk aikin ya tahi a banza in an samu wannan wasbiru ani raka'ati ala raka'atayn ku yi hakuri akan raka'an nan guda biyu fa masahatuhuma dawila tahiyya su mai tsawo ce tsawon surori ne za a yi yace wa qama li raka'atil ula yayi tsaye ga raka'an nan ta farko fan samba isbabil jiz'i yakahu ka huwa irin ta kuttaran da biyu wanda banda bai motsi hatta shaka waje idil ihil suka kai da kukan ciwon hakarkari wannan raka'a da yayi tsaye yake ta karatu sai kai kuma ga ka'idar da aka bada ta tsayuwar da aka kai wanda ya sake ya karkata ko yayi wani dan motsi a cikin tsayuwar yace wa sajada sai yayi shi sujada hatta zannu annahu qad hajada sai suka yi tunanin cewa yayi barci a cikin sujadar wannan walam yashja uli rafi'ir ru'usi amma busu samu bazabura ga dago kansu dan yace musu kai wani kasi tsaurin kai ga dago kai yace musu kai wanda ya dago kai a cikin sujada in an shiga kuma kai wanda ya sake yayi wani motsin a samu sahau a cikin sujada kawa alazumci na tsuwa cikin sallah sak yace hatta kabbara lijulusi sai da ya kabbara ga zama tsakanin sujada summa ada ila sajdatis saniya sannan ya koma zuwa ga sujada ta biyu wa au ma ilayya sai mun nuni fa akhazna alwadi muka kama ta cikin kwari muka tahiyyan mu wa taraknal qauma sajidina muka bar mutanen cikin sujada shine dalilin da yasa yace in ana cikin sujada kan wanda ya motsa, in ana cikin tsayuwa kan wanda ya gusa, haka ana cikin ruku'u. Ba zai kebanci sujada ba da cewa ana sujada kan wanda ya motsa a gane shi. Kenan wannan ka'ida a ruku'u ya fade ta, a tsayuwa ya fade ta, a sujada ba za a yi mamaki ba. Kuma an ga a ruku'u, an ga a sujada ta farko, kenan ta biyu ba zancan a ce da kai wani abin da zai faru. Suna shiga sujada ta biyu, na daga mishi hannu abokiya ya ce mutai. Yace la na alamu ma sana addahar bihim, bu musan zamani ne ya aikata da su ba cikin sujada nan, can suna sujada su muka tahiyin su. Fa an sha'a abul fatahi yaqulu, sai abul fatahi al-iskandari ya fara yana cewa la yubidun allah, la yubidun allah misli wa aina misli aina lillahi ghaflatu qaumin ganimtu habi bil huwaina akaltu khairan alaihim wa kiltu zuran wa maina. Yace la yubidun allah misli, ka allah ya nisantar da kwatankwacina. Wa aina misli aina, ina za a samu kamata, ina za a samu. Yace lillahi ghaflatu qaumin, abun mamaki da rabkanan mutane, ganimtu ha nari bace rabkana su, bil huwaina, da abinda bai kai ya kawo ba. Akaltu khairan alaihim, na ci alkhairi tare da su. Kai iktartu khairan alaihim, na abun nan abun gatiya au almikyal, na auni alkhairi tare da su. Yace wakiltu zuran wa maina, kuma na wakilci abun nan ƙarya tare da su, kuma da zur ƙarya, kiran ƙarya da kuma ƙarya. Almainu ita ce ƙarya, kamar da muqama alhariri ya kawo ta. Wannan hakai bar wannan mutane suna cikin sujada tsayin tsayin su, ga an tattara mishi kudi ya sun ci naman saniya, ga kuma buduruwa ya arma ya kare da ita, dada kuma aka huce suka tayi su, ga kudi na wancan kauyen na gaba. Shi yasa ya ce mishi can baya akwai dubara. Nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu lada na kuskure, Allah mana gafara. Wassalamu alaikum warahmatullahi.